من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام
يومنا شاشد نيمو شاشد قوت شوال إجراء النبي صلى الله عليه وسلم دول هذا دليل ودود أربعين شدة وان ديدي دي دا شاهد قوت هدو شكالة تدبو بيو ليشرن بيار muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin Jalalul Afham Ibablis salatu wassalami ala khairil anam alayhi salatu wassalam wannan shine karatun mu na 20 da nawa karatun mu na 30 daidai kenan muna cikin bayanin wato sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ya bayyana wa qawluhu asdaqun nas lahjatan nan ne ko wannan sayyidina Ali Allah ya kara masa yarda yace asdaqun nas lahjatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi mutane gaskiyar magana hada mimma aqarra lahu bihi a'da'uhu wannan yana daga cikin abinda makiya annabi sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar da shi gare shi almuharibuna lahu wadanda suke masu yaki da manzon Allah alaihi salatu wassalam wa lam yujarrib alaihi ahadun kuma wani mutum bai taba gwadawa ga annabi ba min adaihi daga cikin makiyan shi kazibatan ƙarya wahidatan guda ɗaya kaf tunda yake ba babu wani wanda ya taba kama annabi alaihi salatu wassalam da ƙarya tunda yake cikin makiyan shi ma gaba ɗaya da shahadata auliyai malam yace rabu ma da shaidan masoyan shi kullum dukkan masoyan shi lahu gare shi biyi da gaskiyar da suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam faqad harabahu ahlul ard domin duk mutanen duniya gaba daya sun yake shi bi anwa'il muharabat da nau'i nau'i na yake yake mushrikuhum mushrikansu sun yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam wa alul kitabi ma abuta littafi ma sun yaƙe shi minhum daga cikinsu wa laysa ahadun minhum babu wani mutum daga cikinsu yawman wata rana min ad-dahab daga cikin lokaci kana fihi wanda ya suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi babu wani wanda ya taba suka annabi alayhi salatu wassalam bi kadhibatin wahida da ƙarya ɗaya duk da yake suna min suna faɗa da shi suna yaƙi da shi amma kuma ba taba samun wani mutum cikin su ba ya soke shi da cewa yana ƙarya ba saghiratan karamar ƙarya wala kabira ko babba to wannan ya isa ya tabbatar da maganar sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala da yace annabi alayhi salatu wassalam ya fi kowa gaskiya wannan masoya su ba a magana da masu masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun san annabi ne mai gaskiya ya rage ga makiya su ba makiya ba wanda ya taba suka annabi sallallahu alaihi wasallam ko zargin annabi ko yace ya taba kama shi da ƙarya kaga wannan ya ishe zamanto cikakke shaida akan cewa annabi alayhi salatu wassalam annabi ne mai gaskiya qala al-miswar ibnu makhrama miswar dan makhrama yace قلت لأبي جهل ناتي ما أبو جهل وكان خالي شي كما أبو جهل يا كسنتي دم أم أواتاني شون نمس وردن لأن يو أم وأبو جهل أبنا دم أم أوشي تراك شي تين يو أبو جهل ويتي ناتي ما أبو جهل وكان خالي ألالي يا كسنتي دم ya kasance wato dan uwata ne ya khalu nace ya kai dan uwan mahaifiyata al kuntum tattahimuna muhammadan shin ko kun kasance kuna zargin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bil kadhib da ƙarya wala tunda kuke kun taba zargin annabi sallallahu alaihi wasallam da ƙarya qabla an yaqula maqalatahu gabanin ya fadi magana shi mana gabanin yace Allah ya aiko shi gabanin ya gaya muku wannan sakon na Allah kayin maka kun taba zargin shi da ƙarya wa qala sai Abu Zar yace wallahi ya ibn ukhti yace wallahi ya kai dan uwata laqad kana muhammadun sallallahu alaihi wasallam lalle da muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance wa huwa shabun alhali yana saurayin shi yuda afinal amin a cikin mu cikin al'umman mu ta garin makka kiran shi ake da alamin yana matashi falamma wa khatahu shaybu lokacin da furfura ta haushi mana furfura ta hare ta waga jikin shi lam yakun liyakriba to ba yadda za a yi kuma ya ƙarya yana yaro bai yi ƙarya ba da girman shi ba zai ƙarya ba wannan shaida wa Abu Jahl kullu sai nace ya khalu ya kai babana balima la tattabi'una to tunda haka din ne tunda abin ya zama haka nan balima la tattabi'una to dan me ba ku bin shi ina mai gaskiya ne ba ku zargin shi da komai dan me da gaya muku sabon Allah ba ku ba wa qala sai ce ya ibna ukhti ya kai dan yan uwata tanazana nanu wa banu hashim min sharafa mun yi jayayyan mun yi rigiman matsayi tsakanin mu da banu hashim fa atamu sai suka ciyar da alhazzai wa ta'amna mu ma muka ciyar da su wa saqaw suka shayar wa saqaina mu ma muka shayar wa ajaru suka bada wurin zama wa ajarna mu ma muka bada wurin zama wana suka bada mafaka ga yan gudun hijira da dukkan wani wanda ya zo maka baya da wurin zama ko wanda yake neman kariya daga wani azzalimi sun kare irin waɗannan mutane mu ma mun kare kuna ganewa ko ma'ana su lokacin nan cin daɗi suke yi ciyar da alhazzai kowa ƙoƙari yake yi ya ga bakin Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su abinci ya sa yanzu wannan abin yana nan riƙe da su a ciyar da ku a shayar da ku a ba ku duk abin da ya kamata a ba ku wanda ake iyawa a yi muku ce to ban yi wannan da mu da dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama falamma tajafaina lokacin da muka durkusa alar rukabi akan gwiwoyinmu wa kunna muka zamanto kafar sayri harin kamar kunnan doki ko kuma kamar dawakin sukuwa shi ne farsai farsai ne tasniya ce ta faras alfaras doki guda daya farsai ne doki biyu kenan to an yi idafa mudafin ne da mudafin ilaihi ku sai a ce bi sai a shahi nonon da ke cikin farsai ne sai a ce farsai rihani muka zamanto kamar dawakin tsere guda biyu rihani shine abinda ake azama doki dawakin sukuwa me musulun shi da Hausa lada ake cewa kudin da ake aje ma doki ake azama dokin da yace na farko wanda ya lamba wan sai a doka a bashi to shi ake cewa rihani rihan da ana faɗin shiga abin da kamar 'yan caca ma abin da suka azana ce mashi ne shi na caca musu na shi na yan mu da musunan shi wanda suke hazawa wanda yace ya dauki to shine rihal to a lokacin da amma ta wannan kalma ta farsai rihalin laraba suna fadin ta akan mutunan da kukar kullun doki da shi baka yi shi ba bai yi ka ba to a lokacin da muka zamanto haka tunda sun ciyar mun ciyar sun shayar mun shayar sun ba da wurin zama mun ba da ba daidai da muke da su wa sai to lokacin da muka yi haka qalu minna nabiyyun kawai sai muka ji sana cewa akwai annabi a cikin mu sai ka ji abin da ya sabon ba annabin ba ba mata latihim bi hadhihi sai muka ga mu yaushe mu ma za mu samu annabi cikin mu in ji Abu Jahl muna da abin ciyarwa kamar yadda suna da muna da abin shayarwa kamar yadda suna da muna da wuraren da za mu zaunar da mutane kamar yadda su ma suna da amma da annabi ya zo cikin su to shi kenan muka rasa yadda za mu yi sai muka yi adawa da abu da mu ma cikin mu akwai wani amintacce da mun ce mu ga annabin mu in ji Abu Jahl to babu fa mata natihim bi hadhihi yaushe ne mu za mu zo musu da irin wannan abin da dan gidansa ya ce shi annabi ne inda mu a cikin mu babu mutum irin shi kuna ganewa au kama kala ko kuma kamar yadda ya faɗa idan kaga abin da ya hana su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hasada da kabilanci bagayen bayyana huke ceta da bakin ciki tsakanin su shi ya nasu ba annabi alaihi salatu wassalam wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yusalli yana ba annabi sallallahu alaihi wasallam hakuri wa yuhawinu alaihi kuma yana saukaka ma annabi sallallahu alaihi wasallam qawla a'da'ihi maganan makiyan shi Allah ya ce qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun lalle abinda suke fadi din nan mun san yana bata maka rai mun san baka jin dadi fa innahum la yukadzibunaka lalle su ba su karyata ka walakin adh-dhalimin bi ayati llahi yajhadun sai da azzalimai suna muso ne da ayoyin Allah subhanahu wataala wa laqad kuzzibat rusulun min qablika lalle an karyata manzanni gabaninka wasabaru sai suka yi hakuri ala ma kuzzibu a bisa karyata wadda aka yi musu wa udhu an cutar da su atahum nasruna har sai da taimakon mu ya zo musu wala mubaddila li kalimatillah kuma babu mai musanyawa ga maganganun Allah wala qad ja'aka min naba'il mursalin kuma lalle ya zo maka daga cikin labarin annabawa da manzanni in baka labaran su da yawa wannan yana nuna maki alaihi salatu wassalam annabi ne mai yawan gaskiya tun daga Abu Jahl ma ya shaida wa qawluhu fali sayyidina ali kuma da yace aliyanuhum arikatan inna Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi su tafshin dabi'a yani yana nihi annahu sahlul layyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai sauki ne mai tafshi ne qaribun minan nas mai makusancin mutane ne yana kusa da mutane duk wanda yake da saukin hali yake da tafshin hali to haka yana kusa da mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda duk wanda ke neman ya gane shi ba wahala in ka je gidan shi ba mai gadi zaka sallama ya hito shi ne ma dan wannan saukin hali ke ga Annabi sallallahu alaihi wasallam dabi'u ke gare shi masu kyau yayi kusa da mutane mujibul lidawati man da'ahu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karba kiran wanda ya gayyace shi to wannan yana daga cikin abin da yake nuna mi saukin lamari saukin kai ke ga Annabi alaihi salatu wassalam duk wanda ya gayyace shi yana amsa gayyata ba wani kowa ne ba sai ka amsa sunanka ba wani mai matsayi mai girma mai kaza kowane lokaci ka zo Annabi sallallahu alaihi wasallam ka gayyace shi zai ci matashi yana gayyata Annabi sallallahu alaihi wasallam dattijo yana gayyata mace ba dattijuwa tana gayyata manzo Allah gidanta kuma yake sallallahu alaihi wasallam qadim kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam mai biyan bukata ne ni hajati man istaqdahu ga bukatar wanda ya nemi biya mashi bukata. Sana da wanda ya je da bukata wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama to zai samu biyan bukata. Ba ya ce ma abin ba yi yawa. Zai ce ma kazan naka jira. Jabirun Annabi sallallahu alaihi wasallama mai dorawa ne li qalbi man qasadahu, ga zuciyar wanda ya taho wurin shi. Bana da wanda zuciyar shi ta karaya, ba ya da abin da za ya wata bukata ta shi, ya rasa makama, ya rasa madama, to Annabi sallallahu alaihi wasallama zai dora bai wannan kariyar ta zuciyar shi. La yahrimuhu, manzo Allah ba ya hana shi. Wa la yarudduhu khaiban, kuma Annabi alaihi salatu wassalam ba ya kore shi. Mutum ya zo da Annabi ya dawo gida cikin bakin ciki da bacin rai, sai ka samu abin da kaje nema. Idza arada ashabuhu minhu amran, saukin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan sahabban shi suka nufe shi da wani al'amari, wafaqahu alaihi, sai ya dace da su a kan shi. In suka ce ga wani abu da muka shirya, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba su kunya, sai ce ayi abu. Watabahum fihi, kuma ya bi su cikin wannan abu. Inda Allah ya ce wa shawirun fil amr, ya shawara da su cikin lamari. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kunyata su, bai tuzarta su, ba ya watsi da su, ya ce kafi dai ku bar zuwa da irin waɗannan abubuwan, cewa yake ayi kuma da shi ciki. Wa in azama ala amri, idan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi niyyan aikata wani al'amari, lam yastabidda dunahu, manzo Allah bai ware kan shi da su, tare da shi yake yi. Mana bai tsayawa shi kadai ya abin nan, ya yi niyyan aikata wani al'amari kawai sai ya ce masu to ga abin da za a yi, in dai na al'umma ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zanna a yi shawara, kowa ya kawo shawarar shi. Kuma an manzo Allah ya ɗauki shawarwarinsu. Alhali Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san abinda ba su sani ba, kuma har abada ba za su iya kawo abinda zai iya kawo ba. Amma kuma duk da haka nan sai ya ɗauki nasu, saboda nuna masa ƙauna. Abokan zama nuna masa ƙauna ake yi, nuna masa soyayya ake yi. Ba kama karya ake ba, ba a kama karya, kawai komi dai kai. A duk lokacin da suka zo da shawara karba, domin duk shawarar da Annabi ya dauka to ta zamanto daga Allah ne. Ko da wani ya bada ta, to Allah ne yake mai zaɓuwar nan. Bal Annabi sallallahu alaihi wasallam yushawiruhum wa yu'amiruhum, yana neman shawarar su. Sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin shawara da su, duma nan su guda daya. Wa kana yaqbalu min muhsini, manzo Allah ya kasance yana karban kyautatawa daga mai kyautatawa su. Su wanda ya abu mai kyau, manzo Allah yana yabon shi ya karba. Wa yafu, kuma manzo Allah yana yafiwa an musi daga ainihi mai muna rawa cikin su. Ina gani wa ku? Dan Allah sai ya yabi ma wanda ya ba daidai ba, ya yabe mashi. Wanda cikin zaɓai wani abu ya bata mai rai, ya yi yunkurin yin wani abu, zala ce ya kyale shi. Shi ma sahabi na ne bar shi, ta ce yana kashe sahabbai na. A ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yahewa kenan. Duk wannan abubuwa ne da suke nuna saukin kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu, magana Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yarda, da yace akramuhum ishra, ya fi su girman wato cuɗanya da zamantakewa. Ya ni annahu lam yakun yu'ashiru jalisan lahu, manzo Allah bai kasance yana cuɗanya da wani abokin zaman shi ba. Illa atamma ishratan, sai ya kasance illa atamma ishratan, sai ya kasance shi ne mafi cikan iya zama da wannan mutumin. Sana kuma sai ya kasance mafi kyau, wa karama kuma sai ya kasance mafi karamcinta. Wanda duk wanda ya zanna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama zai ji daɗin zama da shi. Zuwan da ya zama tsawon zama ko gajeren zama sai kai kwaɗayin wannan zaman kullum a yi ta gire shi. Saboda daɗin iya zama da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. Wa kana la ya'basu fi waji manzo Allah ya kasance baya gincewa cikin huskar shi. Ka gani shi cuncun ko ka gaida shi ya kyale ka. Ko ka sallama ya kyamsawa. Irin ɗabi'a wasu mutane. Annabi sallallahu alaihi wasallam baya haka ne saboda iya zama. Wala yughlidu lahu bi maqali kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tausasa mashi magana. Abokin zama Allah sallallahu alaihi wasallam bai man magana mai tsanani mai kaushi ba ya mashi ita. Wala yatwa anhu bishruhu. Sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai takurewa daga bare shi. Kaga kamar ya takura ka ba ya san matsan mutum ba. Yana kamar yana tsantsanin mutum ba yan haka. Wala yumsiku alaihi faltata lisani kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya rike mai tuntuban harshen shi. Bana tuntuban harshen da kai kuskuren magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai rike waye. Din ya ranka sai ya mai ta da ka roko hira sai ya yi wannan magana. Ba ya wannan. Saboda iya zama. Duk mutum da ka sani yana da kuskure. Gaskiya ne. Don haka dan tuntuban harshe da kake yi ya bai kamata a ce an rike ba. Garinka ba da wata magana su banda baki sai ka wada wata magana ba daidai ba kuskure ne ba da gangan kai ba kuma ba halinka ba ne ya kamata a wuce wannan wurin abin zina shi ya wuce to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi ne malam wala yumsiku alaihi faltata lisani ba ya rike ma abokin zaman shi tuntuban harshe su banda baki kaucewar magana wala yu'akhidhu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai kama mutum bima yasturu minhu da abin da yake hitowa da gare shi min jafwatin na ainihi wato bushewar zuciya wana wuya da makamancinta ko kuma rashin hankali kuna ganewa manzo Allah bai kama ka sallallahu alaihi wasallam da abin da kai mashi na rashin gaba rashin ladabi wajibi ne ka mai ladabi amma kuma bai kama ka da rashin ladabi in ka yi mashi. Kuna ganewa? Yawa. Dan kai ba Annabi sallallahu alaihi wasallam rashin ladabi ba ya damu. Kuma in sahabbai sun yi hakuri ce kai ku kyale shi ba ni yamma ba. Mu dole shi kenan dole kai shiru ba ka ganin shi wani lungu kuma ka ce kai da zaka ga abin da kai ma Annabi. Ba. Dan yi labari ba za ka ji dadi ba amma kai da ne. Da ka dare shi ladabin da kai gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam kai mashi in ba addini ne kai ba ba wani kai zai kama wani hukunci na Allah ba to Annabi sallallahu alaihi wasallam zai kiyaye ka ba kama ka shikenan bal yufsinu ka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kyautatawa ila ishrati ko ila ashiri ya zuwa abokin zaman shi ghayatul ihsan kyautatawa wadda ta kai karshe wa yahtamilu ghayatul ihtimal ko manzon Allah yana yin jimri akan abokin zaman shi matukar jimri ma'ana yana dauka yana hakuri da duk wani abu da ake mashi ba wanda bai dace ba fa kanat ishratuhu sai cutanya da zamantakewar manzon Allah ta zamanto lahum gare su ihtimal agahu manzon Allah yana dauka mai cutar su cutar wanda suke ba yana dauka suna yi dan ya bata rin shi kuma manzo Allah yana murmushi yana dariya daji wajafwatahum jumlatan kuma da rishin ladabin su da rishin hankalin su gaba daya manzo Allah dauka yake la yuaqibu ahadan minhum manzo Allah bai kama kowa daga cikin su wala yadumuhu kuma ba ya zarge shi ba ka ganin mutum ya yi yajin zama wurin manzo Allah ya yi yaji saboda manzo Allah ya mai ba daidai ba ce sai ya dan huta ya kai ba ka zuwa masallaci kwana biyu wallahi sai na dan huce gaskiya saboda an mana abin da bai da daci. Duk wanda ke zuwa masallacin Annabi fa ko kai ba daidai ba, Allah sallallahu alaihi wasallam zai ma nasiya da kai dashi shikenan. Bai tashi ya ma fada gaban mutane, an mutane su kama ko ku zo kula tsegumin shi ko manzo Allah ya je ya kyare ku. Shi ba irin wannan rayuwa ko da bata lokaci, abin da ya wuce ya wuce, kawai a tare gaba a ci. Kowa yana laifi. Eh wannan nabiya ita ce ba mu da ita yanzu. Abu guda sai mu rike a yi ta mai mai tashi, a yi ta mai mai tashi. A yi ta yayin shi, sai an yayin shi an gari sannan. Saboda ba mu san yaya rayuwa Annabi take ba. Rayuwa mu kawai muka sani. Mata rayuwar shi ko ya ke da shi. Ana gaya maka rayuwar shi ne dan kai irin halin shi. Ba wai dan ka karanta ba kawai shi ke, ba dan kai irin halin shi ake gaya maka. Wala ilmu manzo Allah bai zarge shi sallallahu alaihi wasallam. Wala yunadihi bima yakrahu, ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya kiran shi da abin da bai so. Ana manzo Allah bai kiran sabban shi ko wala yubadihi ne ko bima yakrahu. Manzo Allah bai bayyana shi, bai bayyana mishi magana abin da bai so. Man khalaqahu yaqulu, duk wanda ya cudanyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ji yana cewa ana ahabbun nasi ilayhi, na fi son Annabi sallallahu alaihi wasallama da kowa. Me yasa? Lima yara min lutfihi bihi, saboda abin da ya gani na tausaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa qurbihi minhu, da kuma kusancin shi gare shi. Wa iqbalihi alayhi, da kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tinkare ka ya fuskance ka a matsayin shi, amma ya fuskance ka, kai ba kowa bane amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai fuskance ka. Wa tibamihi bi amrihi, saboda kuma mutun ya ga cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya himmanci da wannan mutunan da al'amarin shi, to kawai sai mutun ya ji kai shi ba ya san kowa ba manzo Allah. Wa nasihatihi lahu, kuma saboda nasiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gare shi, wa badli isalihi ilayhi, da kuma bada kyautar shi zuwa gare shi, wa ihtimali jafwatihi, da kuma wato daukan rishin ladabin shi da rishin hankalin shi. Fa ayyu ishratin, to wace irin cudanya ce da zamantakewa kada ta zamanto au ta kunu, ko ko za ta kasancewa akraba min hadhihi al-ishra, mafi girma da da girmamawa kamar wannan cudanya da zamantakewa ta manzon Allah. Wani mutum ne zaka gana ta zano mai irin waɗannan abubuwa. Qala al-Hasan radiyallahu ta'ala anhu wa qala al-Husayn radiyallahu anhu. Sayyidina Husayn ji kan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, sa'altu abi, na tambayi babana Ali kenan, an siratin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dangane da rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, fi julasai, a cikin abokan zaman shi yaya rayuwar take. Bakala sai ya ce, saboda shi Hussein yana karami, manzo Allah ya rasu, zaka ba zai san komai, kuma an haye shi ne shekara ta uku ko ta biyu bayan jira ni, bayan dawo Madina, kaga dukkan ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu bai wuce shekara bakwai ko takwas. Zaka bai da isasshen labari kamar mahaifin shi da shi da shi aka fara musulunci, a san komi, kuma ko da aka fara musulunci da wayan shi ya kai shekara 12 ko 13 ko 14, kaga shekara 14 musamman na irin mutanen da kaga yana rike abubuwa da yawa. Fa qala, sai yace, kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da'iman bishri, mai wato dagewa ne, mai dawwamman fuskin fuska ne, zalla kullum fuskar shi sake take, kuma ina yana cikin mutane zaka kullum sake yake bakin ce ba. Salal khuluq, mai saukin dabi'u ne, dabi'un shi masu sauki ne, layyinul janibi, mai tabshin bangare ne, ma'ana mu'amalar shi da mutane mai sauki ce, babu tsanani a cikinta, babu tsanantawa. laysa bi fadlin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance mai tsanani ba, wala ghaliz, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance mai kaushi ba, ana bai da tsanani da kaushin magana, wala sakhabin, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai in yana magana ba za ka ji yana daga murya ba, yana kururuwa yana kara ba, sai ka san ba tsayawa take ba. Wala fahashin, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ga muguwan magana. Wala ayyabin, kuma ba ka ji manzo Allah ya zanna yana aibanta mutane, ina fadin aibin mutane haka kawai bai. Wala maddahin, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin mai zannawa yana yabon mutane ne ba, irin yabon maruka ba, irin yabon masu kirari ba, ba irin sheke ba, yana yabon sabon shi amma ba irin wancan yabon na ƙarya ba, yabo na gaskiya, yana yabon mutane da gaskiya, kuma yabo irin na hankali, yabo irin wanda neman yardan Allah ne yake ba neman yardan mutane ba. Ba irin yabon da za a yi ta mutane ba saboda su ba da wani abu, kai ta yabon mutane, kai ta yabon mutane shiru-shiru, daga bi maroki ya ce to kai wannan mai gema ba ka ba da wani abu, kaga yabo ne ake saboda mi, saboda abin duniya, tun da kun ki ba da bara fara bata ku, kuma za Allah ba irin wannan. Ya tagafalu, manzo Allah yana kauda kanshi amma la yashtahi, daga abinda baya marmari shi, da abinda baya marmari na ci, manzo Allah yana kauda kai daga barin shi, wani abu na ci wanda ake sha'awa ko ba ya san shi, mana bai bata shi, bai bata abinci saboda abinci ne ma, idan ka yi karin shi to wani bai yi karin shi ba, duk bacewa abinci duk lalacewa shi, sai ka samu wanda za za yi jin daɗi in ya ci shi, ina murna ya sharuwa ya ji daɗi ya ƙoshi, ba ga nema ce ta Allah, duk wanda yake reda nema Allah ko yake mata wulakanci to sai ya nema irin ta wata rana ya rasa ita wannan ɗin, ka wanda ma bai kai ta ba zai zanki nema, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam aka kawo mai abinci, in yana so sai ya ci, in ba ya so kuma sai ya ci, alhamdulillah shi kenan, ba bata abu. Wala yu'ayisu minhu rajihi, kuma wanda yake fatan samun wani aburin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hidda rai daga Annabi, bana duk wanda ya nufi manzo Allah da neman wata bukata to ba zai dawo da bacin rai ba, yace bai sabo ba. Wala yasibu fihi, kuma ba zai dawo ya tabi a ciki ba. Qad taraka nafsahu min falat, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba kanshi da abubuwa guda uku, inji sayyidina Ali. Al-mira, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba kanshi da jayayya, inga Allah bai jayayya shine al-mira, wal ikthar, da kuma yawaitawa, inga Allah sallallahu alaihi wasallam bai yawaita magana. Wa tarki ma la ya'ni, sannan kuma manzo Allah ya raba kanshi da barin abinda bai sha mai kai ba, bara abinda bai dame shi ba, da abinda bai sha mai kai warin shi, wa in ya sha mai kai sai magana kai, kuna gani kamar mine ne abinda bai sha mutum kai ba, ha amido insha Allah. Yawa, ta kama roko. Annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake, ya bar wato abinda la ya'ni shi, bai dame shi ba, abinda bai dame shi ba, abinda ba cikin rayuwar shi yake ba, rayuwar wani ce ba rayuwar shi da shi, na rayuwar shi ne sai ya damu da shi, kuma dama ya gaya mu cewa min husni islam almar itarku ba la ya'ni, ina daga cikin kyawun musuluncin mutum barin abin da bai sha mutum kai ba. To haka Annabi sallallahu alaihi wasallam kana la yadhummu ahadan, manzo Allah ya kasance bai zargin kowa, wala ya'ibuhu, kuma bai aibanta kowa, wala yatlubu auratahu, kuma baya neman al'auran mutum. Ma'ana manzo Allah bai neman asirinka, bai neman ya toya maka asiri. Kuna gane wa? Annabi bai damuwa da shi wani kullum mutum na girgine shi bai lai. Kasa akwai mutanen da suke da irin wannan aje abinci komai wani bai taba laihi ba saboda kawai ya ji daɗi ya ce kai jawara ba shi kaza yake to wala yatlubu auratahu manzo Allah bai neman auren mutum ma'ana bai neman asirinka bai neman ya tura maka asiri ko ya bincike rayuwarka ya ga me kake cin da sai har daraka kwanta ba wani abu da kake wanda ba daidai ba wannan ba dabi'a bace mai kyau wala yatakallamu illa fima raja thawabu mai magana sai cikin abin da yake fatan samun ladan shawarin Allah wa idza takallama in annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana atraka julasa'uhu sai abukan zaman shi sun koyi kansu ka annama kai ka ce ala ru'usi ma busakawunan su at-tayr tsuntsaye ne kowa ya duke kanshi manzo Allah na magana fa idza sakata in ya kare magana ya shiru ta kallamu su ma sai su yi magana kuma manzo Allah yana magana ba su dace shi ba su yanke mai magana haka in ya fara magana sai ya kare kuma kowa ya yi shiru ya duke kanshi dan ya kare to sai su yi magana la yatanaza'una indahu al-haditha ba su jayayyen labari a wurin annabi wa man takallama indahu duk wanda ya magana a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam an satulahu sai su shiru gare shi hatta ya furga sai ya kara magana kuna gane wa da cikin sahabbai wani zai magana ya ce yana da tambaya ko ga wani bayani to kowa sai ya shiru saboda wanda ake magana dai ya saurara shi ma ya shiru yana saurara ba ka tsalan da wani ba ya ce ayo kaza ne ai to kaza ma ga wanda ake magana dai ya bada amsa kai ina ruwan ka kuma to ladabi kenan suna da ladabi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai shiru saurara hukunci sai ya kare maganar shi hadithuhum inda hadithi awwalihim labarin su a wurin labarin na farkonsu yadhaku manzo Allah yana dariya mimma yadhakuna minhu daga abinda suke dariya gare shi saboda iya zama in sabai wani abu ya ba su dariya shi manzo Allah sai ya dariya wa yata'ajjabu mimma yata'ajjabuna minhu kuma in sun yi mamaki shi ma sai mamakin abu wannan dai iya zama ne wa yasbiru lil gharibi manzo Allah yana yin hakuri ga bako alal jafwati akan rashin hankalin bako in yazo bi mantiki a cikin maganar shi wa mas'alatihi a cikin tambayar shi sai bako musamman wanda yazo daga daji maganar shi ba ta da daji irin maganar garin su zai tambaya ma irin tagarin su zai to manzo Allah sai ya hukunta ce babu wani abu jali shi tambaya ya tambaya akwai amsar da za a bashi kuma amsa ba ta bakan magana irin tashi ba mai kyau domin su ake koyi magana sai a bashi amsa da magana mai daɗi in kuma ya zo da rashin hankali ba a korashi ba ko ya zo yin tsari cikin masallaci sahabbai suka yi kokarin hana shi manzo Allah ya ce ku kyale shi ku bar shi ya kara yin tsari shi ike nan ya kara yin tsari manzo Allah ya ce a zuwa mai tsarin ruwa Allah ya kira shi ya ce mai masallaci wurin ibada ba wurin kasamta ba ne suke nan abinda kawai ya gaya mai ke an yi masallaci ne da an yi bada a yi ambatan Allah karatun Qur'ani ba da a yi kasamta ba Allah bai ce ba sai ba ka da hankali sai ba ka sanna wurin ibada ba ka kare mu mai wannan rufe hankali in ka kare mu wallahi sai mun nuna maka baki duk bai ga mun shi haka ba kawai abin da ya ga mun kenan masallaci wuri bai bada shi kenan cika yace gaskiya annabi ka yi zama da mutane yace wannan kyakkyawar dabi'a da ka nuna mana Allah ya ji kaina da ni da ka wanda ba ni da ni da kai ba ko ba ruwan Allah da mu da su ni dai bi Allah ya mamu rahama da ni da kai bayan mu Allah ka kai mu kowa rahama yi Allah ya ce a to kawai ka mace kare ko rahama Allah nan mu bi za mu shiga cikin ta yace to anan baka ga abin da suka mana ba sun mana fada sun yi hankulin ma su bige ni saboda na yi tsari masallaci kai kuma jawo ni kai ka ce ma ni yi tsari na kuma ka sa ebo ruwa ba ni ma ka ce ebo ruwan ba su ka ce su ebo su zuba ka gwada min ɗabi'a ta ƙwarai da haka annabi sallallahu alaihi wasallama idan ka zo da rishin hankali da rishin gaba sai ya ɗauka ka ga irin wannan sunnan ba mu iya ta ba kowace sunna muke iyawa ba hatta in kana asabuhu kai har ma ya kasance sahabban shi la yastajlibunahum lalle suna tahiya su zo da su wa yaqulu manzala na cewa idza ra'aytum taliba hajatin idan kuka ga mai neman wata bukata yatluba yana neman ta fa arfiduhu ku bashi duk wanda kuka ga yana cikin matsala yana neman taimako ku taimaka mashi wala yaqbalu sana'a manzo Allah bai karban yabo illa min mukafi'in sai dai daga wanda yake mukafi'i ne wanda ya dace wala yaqdu ala ahadin adito manzo Allah kana hira bai yanki maka kana cikin magana kawai sai ya dakatar da kai ya sa ya shigo da maganar shi bai sai ya buri ka kare hatta ya juzu har sai mutum ya wuce ya kare maganar shi wa yaqta'uhu sai yanke shi mina ina qiyam da hani ko kuma mi da tsayuwa wa qawluhu wanda sayyidina Ali da yace marahu badiyatan haba duk wanda ga annabi sallallahu alaihi wasallama kai tsaye to zai ji girma annabi cikin zuciyar shi ومن خالطه معرفة دو وند يتو دنجي من ذا الله تان يسن شي احبه زي سوشي وصفه بصفتين انا ول سيدنا علي يا صفنت من ذا الله ده صفه غدا بيو خص الله به ما على الصدق والاخلاص ولا نسبه به غدا بي الله يا كيبنچ ما بوتن غسكيا ده ما بوتن اخلاصي ده سو وهما الاجلال والمحبه شيني جرمماوا ده سو kaje kana girman mutum kuma kana son shi akwai lokacin da zaka so mutum baka girmama shi ko kuma akwai lokacin da zaka so zaka girmama mutum baka son shi gaskiya shi manzo Allah biyu Allah ya hada mushi zaka so shi kuma zaka ga girman shi kai garin girman mutum amma baka son shi ba dan ba yadda zaka yi ne inda mai girma ne mai matsayi ne sama gare ka dole kai mi dole ka bashi girman shi amma ba dan kana son shi ba baka ji mai sauka daga wannan girman da ke gare shi kuma zaka iya son mutum baka ganin girman shi muna ganewa to amma Annabi sallallahu alaihi wasallam duka Allah ya hada mishi wa kana alqa alaihi ko ulqiya alaihi mahabbatan minhu wa mahabba wa haibatan minhu wa mahabba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an sanya mashi kwarjini shine haiba da kuma miso wa kullu ahfa kana kullu man yarahu duk wanda ya ga manzo Allah ya habu zai ji kwarjinin annabi ko jillu kuma zai ga girman annabi wa yamla'u qalbuhu ta'ziman wa ijlala zuciyar shi za ta cika da girman manzo Allah da yana daukaka manzo Allah wa in kana aduwan lahu ko da maki shi ya gane shi ya ga girman shi fa idza khalatahu wa asharahu idan ya cudanye manzo Allah yayi zama da manzo Allah kuma kana habba ilayhi min kulli makhluq to manzo Allah zai kasancewa mafi soyuwa zuwa gare shi daga dukkan wani halitta gaba daya wa huwa al-mujallu manzo Allah shine abin girmamawa wal mu'azzam kuma shine ko al mu'azzam mai girma al mahbub abin su al mukarram abin karramawa wa hadha kamalul mahabba wannan shine cikakken so an tuqrana bit ta'zim a hada so da girmamawa wal haiba da kuma ganin kurjini kaje kana son mutum kuma kana ganin girman shi ko matar ka da kake so kana ganin girmanta kana santa amma ita ce kasa da kai amma kana santa ko yayan ka ba kana son su amma me ba ganin girman su da dama bi da da ya girma ya girma kallon shi da yake kasa gare shi ba ranar da za a zanci kallon shi babban shi ba ranar sai yin kanshi ya kwanci a lokacin sai ya zanci ta ku ne manya inda ya rabu da hankalin shi ma inda yana cikin hankali kowace yarin burbura ta yi tuma inda yana ran shi to shi ne ma yinka yana son ka amma mi kasa kake da shi malami da almajiri ma almajiri yana son malam kuma yana bi yana ganin girman shi saboda yana son shi yana koya mai karatu saboda kuma yana ganin girman shi saboda ko ya yi shekaru ko kuma ya yi shi matsayin ilimi dole ya girmama shi wannan shi ne cikakken soyayya a samu so kuma a samu mi a samu girmamawa wal haiba da kuma farjini wal mahabbatu bila haibatin mala yace soyayya babu kwarjini wala ta'zima kuma babu girmamawa a cikin ta naqisatun soyayya tawayya ce wata cika ba wala haibatu wat ta'zim ganin kwarjini da ganin girma kuma min ghairi mahabbatin ba tare da soyayya ba kama ta kunu kamar yanda take kasancewa lil ghadiri zalimi ga mai yaudari azalimi naqsun aidu kuma wannan naqasa ne muna gane ba wani yana aizowa da sunan yaudara amma ya girmama kai ba ya san ka amma zai girmama ka domin mai ka yarda da shi shi kuma ya tashi da kai kuma wannan tawaya ce dole sai biyu sun haɗu wal kamalu an tashtami al mahabbatu wal wuddu cikakke soyayya shine soyayya da kamna su haɗu والتعظيم والإجلال ده كما جرم ما هو ده سنم مصعي يحدو وهذا لا يوجد ما لن يتي ونم باء سام حكا إلا إذا كان في المحبوب سي إذا يكسا تشكين وان ده أكي سوء أبي صفات الكمال شفو بن كمالة التي ودى يستحق أن يعظم لأجلها يتن تشي أجرم ما شي صبو ده إتا ويحب لأجلها وما أسو شي صبو ده إتا muna gane ko mana sai annabawa su kare ne ko kuma waɗanda suke magada annabawa sai idan wanda ake so a cikin shi akwai sifofin kamala wanda waɗannan sifofin kamalan ya tsaye ko ya dace an yi azama a bashi girma ne ajili ya saboda waɗannan sifofin kamala da wa yuhabbu kuma so shi da ajili ya saboda su kaga wannan sai annabawa ko kuma magada annabawa da manzanni wallahi ta'ala alam abin da muka faɗa dai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yahi mana Allah ka sa mu gyara assalamu alaikum ya shanu da umma da shi amma a sarako shi a bayanin ba ta yi wannan tambayar ko nan bayan ba mai wannan tambayar yauwa ne
shi abin da sai shanu wanda ya auga to da kuma ta suka shanu to bai bayyana ba sai da macen ba ta
nan wani na ya oshi ci da ya oshi ci ya aura ta shayarwa a kawai shi ke nan da ya oshi ci ta shayarwa dan da asina din
su
ne an ba da tambayar sai da sai da auren din su ne amma aure a tsere yinsu ne to za a basu yinsu ne amma wuri ya kare ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وعلينا انك انت التواب الرحيم اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اصلح اقامتنا في امور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعول به علينا مصائب الدنيا واتينا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.